الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تاتا بتدع الله سبحانه وتعالى ديسا كي هاد أمو أكراتم منا رانا الصبر دمكي أوانا مسلاتينا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عندمك جهوتنا أزمي yanzu kuma Allah subhanahu wataala ya kadarci dawowar mu kuma za mu fara sabon littafi a wannan majalisi na mu. Littafin da za mu fara yau shine mai suna littafi na al-kaba'ir. Al-kaba'ir littafi mai magana akan manya-manyan zunubai wanda wani malami wanda ake ce ma al-Imam al-Zahabi ya wallafa ya tattaro mafi yawan manya-manyan zunubai wanda suka zo a cikin al-Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rattaba su a cikin wannan littafi nashi a jere domin ya fadakar da al'umma a kiyaye su kuma al'umma ta san abin da ke jiranta na fitintunu idan suka fada cikin irin wannan laifi. Na'am. Shi wannan malami wanda ake ce ma Imam al-Zahabi malami ne wanda ya yi fice wanda da kyar ake samun irinsu a ƙarni. Daga cikin shaidar da malamai suke mishi suke cewa shi kanshi Imam al-Zahabi bai taɓa ganin wani kamar shi ba. Ana yaban shi wajen kahin harda da kahin riƙe abubuwa. Ya ishe ka sanin haka idan ka kalli littafin shi mai suna Sirar Alamun Nubala, littafi mai wajen mujalladi 28 wanda ya cika tabul din wannan. Babu komai a ciki illa labari da tarihin rijal tun daga sahabbai har zuwa mutanen lokacin shi. Su ne yake ba da labarin mutum, shekarar aihuwar shi, shekarar mutuwar shi, shekarar abubuwan da ya yi, malaman shi, rubuce-rubucen da ya yi, inda ya karatu, inda ya yawo a duniya neman karatu, gabaki ɗaya wallafa a ciki. Imam al-Zahabi ya kasance yana da miza guda biyu manya-manya wanda ba kowa yake da su. Wannan bawan Allah ya gama miza ta sanin tarihi, hakanan kuma ya gama miza ta sanin ka'idodi na samun ilmul jarh wa ta'dil. Wannan bawan Allah Imam al-Zahabi an haife shi a ƙasar Dimashq a shekara ta 673 wanda ya daidai da watan Oktobar shekara 1274. Ana kiran shi suna Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz al-Zahabi, wanda Zahabi nisba ce zuwa ga kalima ta al-Zahab. Shi kuma al-Zahab ita ce zinariya. To baban shi ya kasance mai aikin zinariya ne. Aikin shi shine zinariya ya saya, ya narka ta, ya kera wasu abubuwa, ya ware mai kyau da mara kyau, ya sayar. Aikin shi kenan. To shi ma Imam al-Zahabi da ya zo, Shamsuddin, shi ma da ya zo ya yi irin wannan aiki. Sai ya kasance ake mishi lakabi da suna Imam al-Zahabi. Wannan bawan Allah ya yi karatu a hannun malamai da yawa, wanda a kaɗan ake cewa ya samu karatu ya je wajen malami daban-daban sai da ya karatu a wajen malami 300,000. In aka ce ma yanzu ka tattaro malamai 300,000 ya zaka same su. To rayuwar tinya da shekara 18 haka yake yawo a duniya. Ya je wannan garin ya zamana karatu, ya je wannan garin, ya je wannan garin. In ya ji labarin malami wani yana da hadisi guda ɗaya ya ji. Sai ya je ya same shi sun zamana, wani yana da ilimi na bangare kaza, sai ya je ya zamana yawan kuɗin ilimin. Dama ga shi da kahin ƙwallo. Zan gaya mai abu gaba kitse kwashe, ko ka ba shi littafin ke karantawa shi gari ya harce littafin duka. Ilimin naka duka ya kwashe ya ke. Haka yake zuwa wuri-wuri yana karatu. Bawan Allah nan da ƙarshen rayuwar shi sai kasance ya shaƙu da wasu manya-manyan malamai waɗanda su ne Ibn Taymiyyah al-Harrani. To duk wanda aka ce ma ya lazimci Ibn Taymiyyah, aka ce ma ɗalibin Ibn Taymiyyah ne. In ga ka san wane ne Ibn Taymiyyah, da ka jinjina ma wannan ɗalibin. To Imam Adh-Dhahabi su ne manya-manya, su ne a sahun gaba. Sai Ibn Kathir da kake jin tafsirin Ibn Kathir, su ɗaliban su Zahabin ne. Yanzu ka kalli tafsirin Ibn Kathir ka gani, shi ne duniyar malamai kowa in ya tashi tafsiri da shi yake dogara. Ba a ce ba shi ne lamba ɗaya, amma tafsirin da kai tsaye zai fassara ma Al-Qur'ani da ayoyi da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da manganu da malamai, sai wannan tafsiri ne Ibn Kathir. Kamar shi ya kawo sauki sosai idan ka karana shi da sauran tafsirai irin su tafsirin Tabari da tafsirin Qurtubi. To Ibn Kathir ɗalibin Imam Adh-Dhahabi ne. Shi kuma Imam Adh-Dhahabi su ne manya-manya a sahun gaba, da su da su Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi su ne manya-manya a gaban Ibn Taymiyyah. To ya ishe ka sanin wane ne Ibn Taymiyyah, ka ga ɗaliban shi. Yanzu aka ce ma Ibn Al-Qayyim ɗalibin Ibn Taymiyyah ne. In ka san waye Ibn Al-Qayyim, wallahi kan kaje kai Ibn Taymiyyah ka san cewa lallai za ka gama da wani babban al'amari. Wannan su ne ake ce ma me yake da suna jibal na ilimi. Dan Ibn Al-Qayyim hatta ake an ya biya shi malamin nashi ba, sai daga an koma an kalli malamin kuma sai a gani wane mutum. To Imam Adh-Dhahabi su ne manya-manya a gaban Ibn Taymiyyah. Wannan bawan Allah haka ya lazimci wani malami mai suna Imam Al-Mizzi. Shi ba Imam Al-Mizzi ba ƙaramin malami bane ba, bijimi ne cikin malamai. Haka nan ya lazimci Alamuddin Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali. Duka wannan suna daga cikin manya-manyan malaman shi. Su kuma ɗaliban shi su ne su Ibn Kathir, su Tajuddin Subki, irin su Al-Hafiz Shamsuddin Al-Husaini, su Taqiyuddin bin Rafi'i Sulama. Duka wannan su ne manya-manyan ɗalibai ga shi wannan malami. Duka wannan ɗaliban da nake faɗa, duk wanda yake leke-leke cikin littattafai ya rinka ganin su wane ne wa'annan, a ce ma ɗaliban wa'annan bayan Allah ne. Ai ka san cewa akwai ilimi a tare da wannan bawan Allah, kuma insha Allahu ta'ala a wannan zama da za mu rinka yi daban-daban za mu kwankwaɗi ilimi daga hannun wannan bawan Allah wanda ya tattara a cikin wannan littafi. Imam Adh-Dhahabi ya rasu a daren Litinin 3 ga watan Zulqa'ida a shekara ta 748. Ya bar littattafai da dama wanda sun huce littafi 100 wanda ya rubuta. Wannan bawan Allah muna fata Allah ya ji kanshi da rahama, kuma Allah ya same duk abin da ya a cikin mizani. To shi ne ya rubuta mana littafi mai suna Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir malam a muqaddimar shi da ita ce za mu fara karantawa, sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim. An ga wajen ko safa ta 6. وانت صفاها تبيو يتي الحمد لله رب العالمين قدياتا تبتك الله أبنجن تالكي ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم ما لأيك تيوى قدياتا تبتك الله أبنجن تالكي كما babu taɓewa illa ga azzalimai, tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shine shugaba ga manzanni kuma shugaba ga dukkan masu tsoron Allah. Hakanan wannan addu'a ta tabbata ga mazanjiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi dukan wannan addini zuwa gare mu. Malik yake cewa amma ba'd fa hadha kitabun mustamal. Malik yake cewa bayan haka wannan littafi da kuke gani ya hada ala dhikri jumalin fil kaba'ir, ya gama wasu abubuwa tattararru na abin da ya shahi manya-manyan zunubai wal muharramat da kuma abubuwa na haramun wal munhiyat da dukkan abubuwan da aka hana. Sai Malik yace sunan littafin al-kaba'ir, yace ma naha anhu Allah wa rasuluhu fil kitabi was sunnah wal athar an as-salafi as-salih an as-salafi as-salihin. Yake cewa abin da ake cewa kaba'ir shine abin da Allah ya haramta shi ko ya hana shi, manzan shi ya haramta shi ya hana shi a cikin alqur'ani da kuma sunna da kuma athar wanda suka tabbata daga magabata na kwarai. Yace wa qaddamana Allahu ta'ala fi kitabihi al-adhim liman ijtuniba من لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات. ملكة وقد ضمن ضمن الله الله سبحانه وتعالى يا باير دا أمنتي أتكل للتانشي العزيز مبواي ميجرما لمن اجتنب الكبائر قدك واندي نيسان تمني من ينزنبي والمحرمات da kuma abubuwan da aka haramta, to Allah ya lamunce mushi ya ce me zai kankare mai ƙananan zunubai minas sagair anhus sagair minas sayiat, ƙananan zunubai daga cikin zunubai daga cikin abubuwa wanda aka hana. Li qawlihi ta'ala, Allah yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayiatikum, idan kuka nisanci manya-manyan zunubai wa'inda aka hana ku, to Allah sai yake cewa mu kuma za mu kankare muku ƙananan zunubanku wa nukhilukum mudkhalan karima, kuma za mu sanya ku wata mashiga koko wani wuri mai karamci mai aminci. Yace faqad takaffala Allahu ta'ala bi hadha an-nass, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki yauni da wannan nassi liman tunibal kaba'ir an yudkhilahu al-janna, cewa dukkan wanda ya nisanci manya-manyan zunubai zai sanya shi gidan aljanna. Ya ishe ka sanin matsayi da girman nisanta kaba'ir, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya maka alkawali, ya lamunce maka idan ka nisanci manya-manyan zunubai zai sanya ka gidan aljanna. Menene ake nema? Ribar majihaji aka ce sallah ko? Me kake nema a duniyan nan in ba gidan aljanna ba kake nema a lahira? To an ce ma ga hanya da za ka buka samu gidan aljanna shi ne ka nisanci manya-manyan zunubai. To Allah ya maka wannan alƙawarin. To ai abinda aka ce in ka bari za ka je gidan aljanna ya kamata ka san shi. To shi ne Malik ya rubuta mana wannan littafin domin mu san abubuwan da za mu nisanta domin mu samu garantin shiga aljanna idan mun mutu. Sai Malik yake cewa qala ta'ala, Allah yake cewa والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الله يكي يبان وأن تسكي نيسان تمني من ينزل بي والفواحش دكما الفاشا وإذا ما غضبوا هم يغفرون, إذن كما سكي وشي ما يهي سكي. حكى الله يكي تشوى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa'anda suke nisantar manya-manyan zunubai da alfasha illal lamam, sai ƙananan zunubai ƙanana-ƙanana. Inna rabbaka wasi'ul maghfira, lalle ubangijinka mai buɗaɗɗiyar gafara ce. To anan nake kiran kaina ga baki da kuma baki ɗayan mu baki ɗaya, kada mu rudu da cewa an ce idan mun nisanci manya-manya za a kankare mana zunubai ƙanana mu je mu ringa aikata ƙanana. Aikata zunubai ƙanana, sabawa da su, ka zama baka jin komi wajen aikata su, kamar ƙuda ne ya hau saman hanci da ka kaɗe shi, ko aka bakka ba daga ka aikata baka damuwa cewa lalle ka aikata zanubi ba zai kai istighfari to waɗannan abubuwan da zaka rinka aikatawa yana daga cikin abin da zai gadan maka ka rinka samun wani tashe da za a ringa ma a cikin zuciya hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da ka aikata zanubi ko mun ka dan kin shi sai amma tasbaki a saman zuciyarka idan ka sake a sake maka idan ka sake a sake maka idan ka sake a sake maka har sai zuciyar gabaki dai ta zama bakikkin ita ce Allah yake magana a cikin suratul mutaffifin yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu yace wannan farsu zuciyarsu ta yi tsatsa to wanda zuciyarsa ta yi tsatsa a lokacin da ya tara ma zuciyar karanan zanubai suka lullube ta bai ganin girman manya-manyan zanubai da ya ja ya kama hanya ta zuwa aikata manya-manya kenan menene a kanmu mun nisanci kananan kar su kai mu aikata manya kar su kai mu aikata manya ake cewa a barawo ko ya fasa ta ya ci mutuwa kar magana da ake yi kamar misali ka ce ka bar kaza kuma amma kana aikata kanana kanana sai ka ringa cewa ai ba komai bane wannan ai ana mintsi kamar wanda ya san giya ne kuma wiwi ko kuma kumfuri ne to kaga ana dandi eh an ci baka sha babba amma ita ma tana daga cikin muskirat kenan kananan ma manisance su idan ko mun aikata mu gauga mu koma wajen Allah eh haka Allah yake faɗa yake cewa walladine idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun daga sun aikata wani abu mara kyau kai sai su dawo sai su ma kansu karatun tanusu su tana Allah su tana cewa Allah ya hana daga sun tana wannan sai su koma sai su istighfari Allah ya yafe su to haka ake so gabawa kenan kada mu ruda akan cewa idan mun nisanci kaba'ir cewa shikenan mun sha a'a kada mu ji aikata kananan ya kai mu zuwa aikata kaba'ir kenan duka mun nisance su dan dai me yake su me ake so a nuna maka shi dan adam bai raguwa da laifi dan adam duk yanda ka yi shi duk yanda kake so bai raguwa da ya da zanubi shi bi haka haka Allah ya ce shi shi yasa manzo ga sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yawan istighfar yake cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin yace 100 marra a wata ruwaya yace akthar min 70 marra manzo ga sallallahu alaihi yake cewa ni ina istighfari zuwa ga Allah ina tuba zuwa gare shi a wuni so 100 ko kuma sama da so 70 manzo ga sallallahu alaihi wasallam baya zanubi ba bai aikata laifi amma yake istighfari yake neman tuba zuwa ga Allah me yasa yake yi manzo sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dan ya koya mana kuma saboda shi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kowa tsoron Allah yayi kowa sanin wane ne Allah yayi kowa neman kusanci zuwa ga Allah kuma ya sani cewa istighfarun wannan ita ce mabudin alkhairin duniya da lahira shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar da ba kuma har lau ya koyar da mu murangai kananan zanubai ko kuma zanubi ga dan adam abu ne wanda ya gada ga wajen kakan shi annabi adam alaihi salam lokacin da Allah ya halicce shi bai taba shan wahala ba a duniya bai taba sanin me wahala ba annabi adam a gidan aljanna yake rayuwa a gidan aljanna da muke kokoyi mu je ko to shi a gidan aljanna yake haka hadisi ya tabbatar cewa annabi adam aljannar da muke so mu shiga ita anan aka fara sarki shi aka washi komai na gidan aljanna aka ce yayi abin da ya ga dama fa kula minha ragatan haythu shi'tuma ku yi abin da kuke so ku ci abin da kuke so a ciki kai da matarka sai aka ce amma abu guda ne kan ku kawai ba ce me aka yi bauta ba ba ce me aka yi ba kai kaza abu dai aka ce ke wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min as-salimin kawai icce guda aka ce kada fice iccen da yake gidan aljanna ya fi miliyan 10 a kaɗan a gajeren tunaninmu a ce a cikin aljanna mai sama da miliyan 10 na itace a ce ma ita ne ka taɓa ka kalle shi saboda Allah to ɗabi'a ta ɗan adam sai an yi laihin ba Allah nan haka ya karkata shi ɗan ya isko shi fa waswasa lahum ash-shaytan فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين ابن ديسا gine shi dan yace musu abin da yasa Allah yace kada ku ci wannan iccen kun ga wannan mala'ikan da suke yawo da kun ci wannan iccen mala'ika za ku koma kuma in kuka ci wannan iccen daga wannan gidan ba inda za ku fukkota har abada amma in ba ku ci ba gobe ma hudda ku zai kawai heru tesa da wannan magana ku zama mala'iku kun hannu ku zauna har abada a gidan aljanna shikenan wannan waswasan da ya sa musu sai tasiri a kansu sai ga annabi adam shi da matar sa sun taba wannan icci suna tabawa kuma aka ce shikenan iya daga cikin abin da za mu fahimta a cikin wannan kissa zunubi ko da a ce in ka aikata za ka tuba kuma ko da ka tuba ka sani cewa yana da consequence akwai consequence yanzu kaga annabi adam ya aikata zunubin ya tuban Allah ba ya ce ya yi musu ba Allah ya ce ya yi musu laifin da suke to tunda an yi ma in shi kenan ko to bai hana ba sai da aka wanta su gidan aljanna to nan me yake nuna maka idan ka aikata zunubi bancin Allah ya yi maka saboda wannan zunubin da ka aikata consequence ne shi kuma suna nan bisa guguwa bisa guguwa sai ka dandana su a cikin ka yanzu misali wanda ya sha wiwi ko giya yayin shan misali dai mu dauki wiwi da komprime wanda yayin shan su ya dawoma a cikin sosai har aka ringa aka rasa ya za a yi da shi radda ya tuba ya warke wata ran sai ya warke komfortama sai ka ce wani ha tsohon abin ya fara musa iman saboda ne akwai tsohon tasirin ta jikin shi yanzu misali wanda ya sha taba ko misali ka sha taba sai ka roki Allah ya yi maka ka gode cutar take cikin zuciyarka duka cikin cikin tana nan kenan ka gani yake nuna maka zunubi duk yanda kai da shi ko ka tuba akwai consequence a tare da kai kenan abin da ya kai ka nisance shi in tajtanibu in ji Allah ce ka ba irin matun hana in ka nisanci manya-manya abin da ka hana to Allah zai yahi ma ƙanana to ka nisanci wannan duk wani abu da aka ce ma Allah bai so wala ka nisance shi fitilar shi da musibar shi wala wanda zai ta gadon ma a nan da wani jin kumya da wani tashin hankali da damuwa da wani tarihi na banza da wani ne duk yana cikin wannan abu wani baka yi goge shi su wani zagga ana jihon wani da wani abin da yana da shekara 40 ko 50 ya tuba Allah ya nemi an wuce wajen amma mi abin bai bar shi ba menene consequence din zunubai ne dan haka mu kiyaye su shine zaman lafiya wallahi in kana so ka zama lafiya ka shawo ma kanka lafiya da duk abin da Allah ya ce bisu shine zaman lafiyarka sai malai ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malan zai gaya mana wani hadisi mai fadala sosai hadisin da yake nuna mana cewa ƙananan zunubai akwai lokacin da Allah yake yahe mana su ba mu ma sani ba sai ka mana wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratin lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir tsakanin salloni guda biyar da muke yi daga sallar asuba zuwa sallar azhar daga azhar zuwa sallar la'asar daga la'asar zuwa magariba daga magariba zuwa isha daga isha zuwa asuba tsakanin wa'annan sallolin daga wannan sallar zuwa wannan sallar abinda muka aikata muna shiga wannan sallar an yahi mana wannan zurban da muka aikata a baya yanzu misali wannan ba magariba bace muka yi kafin mu je isha abinda muka aikata mara kyau muna tashi sallar isha duka abin wannan an yahi mana su abinda muka yi daga la'asar zuwa magariba daga mun tashin sallar magruba abinda muka yi tsakanin wannan an yahi mana su abinda zai kara tabbatar maka da haka hadisi ya tabbata na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya tashi ya arwalla a daidai lokacin da ya wanke hannun shi duk abin da ya aikata da hannun shi Allah zai yahi mishi a lokacin da ya kurkure bakin shi duk maganar da ya furta da bakin shi Allah zai yahi mai a lokacin da ya shaka ruwa a hanci abinda ka shaka mara kyau Allah zai yahi maka ka wanke huskarka abinda ka kalla mara kyau Allah zai yahi maka in ka wanke hannuwanka abinda ka aikata da shi Allah zai yahi maka in ka wanke kwahuwanka inda ka je ba kyau Allah zai yahi maka duk abinda ka aikata Allah ya yahi maka idan kai ruku'i duk zunubanka da yake saman wuyanka haka zai ringa sauka idan kai sujada haka zunubanka zai ringa sauka kana yin sallah zaka tashi sumul kakal kuma idan ka aikata wani abu ma a cikin sallar na waswasi na wani tunani na wani wane ne ban ce ba yin waswasi daidai ne ko kuma yin waswasi bai rage dajin sallah amma ƙanana wasu abubuwa da muke aikata a sallah na kurakurai muna cewa assalamu alaikum daga mun ce astaghfirullah 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 ina kitar zitar wannan istighfarin zai tafi da wannan in kurakuran da muka aikata a ciki to ita sallah tana cike da irin wannan abubuwa to tsakanin salloli da zamu ringa yi guda biyar zurban mu ne suke tafiya wata irin fadala ce irin wannan haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal juma'atu ila al juma'a da sallar juma'a zuwa sallar juma'a ita ma satin wannan da yazo na jiya tsakanin juma'a bin wannan abinda ka aikata tsakanin su shi ma an yayi wa ramadan ila ramadan azumin ramadan da muka yi wancan da wannan tsakanin wannan shekarar guda abinda muka aikata wannan ramadan din da yazo a matsayin ka na musulmi wanda kai ramadan imanin wahtisaban manzo Allah ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambi da abinda ka aikata an yahi maka ramadan ila ramadan Allah ya yahi maka shi sa addinin musulunci babu addinin da ya yi shi a cikin addinai motsi kadan kaji an ce an yahe ma motsi kadan kaji an ce aljanna za a baka motsi kadan kaji an ce an dasa ma ice a gidan aljanna ika za kana yi kaji an ce darajar ka za ta karu fadala za ta karu kamar annabi salati Allah ya maka goma fadala ke da kewa a cikin addinin musulunci Allah ya taimake mu ringa yin su mu ringa amfana da wannan fadaloli kuma ya ba mu ladan su baki daya sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir kenan menene ba a so a same ka da shi shine manyan zunubai duka abinda ka aikata tsakanin salloli tsakanin ramadan tsakanin juma'a zuwa juma'a za a yahe maka shi in dai ba kaba'ir bane to kaga ai yana da kyau mu san wannan kaba'ir kin su wane ne kaba'ir kin wannan da ake ta mun sance su idan mun sance za a yahe mara sauran sur kan mu hada a ciki sai ma da yake cewa fata'ayyana alaina alfusu anil kaba'ir to kaga wannan dole samu mu je nema da bincike akan wai su wane ne wannan kaba'ir kin mu san su yace ma hiya likay yajtanibuha almuslimun dole mu je mu san su wane ne kaba'ir kin wannan don musulmi ya nisance su fa wajadana alulama rahimahumullahu ta'ala qad ikhtalafu fiha malaje da muka shiga bincike akan tattaro manya-manyan zunubai wanda aka ce in mun nisance su za a yahe mana kanana sai ce sai ku muka samu malamai duk sun sassaba akan haddadi adadin yawan kaba'ir da suke a cikin musulunci wanda musulunci ce mun nisanta yace faqila hiya saba wasu suka ce ai guda bakwai wahtajju bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye su ina dalili me yasa za ku ce guda bakwai ne sai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ijtaniku as-sab'ul mubiqat ku nisanci manya-manyan zunubai wanda suke halakarwa guda bakwai inji manzo sallallahu alaihi wasallam fa dhakara minha sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake zano sai yake cewa ash-shirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wa aklu mal al-yatim wa aklu ar-riba wa at-tawalli yawm az-zahab wa qadhfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa nisanci abubuwa guda bakwai manya-manya masu halakarwa sune shirka ga Allah sihiri kashe mutum wanda Allah ya haramta ba tare da haƙƙi ba cin dukiyar marayu cin riba da juya baya a ranar yaƙi da kuma ƙazafi ga matan da suka kasance kamammu mummunai ga musu ƙazafi da alfasha yin haka yana da cikin manya-manyan zunubai masu halakar da mutum suka ce wannan shine hujjar su annabi ya ce su ne manya-manyan da ya ce a nisanta dan haka wannan su ne kaba'i hadisi ne ko muttafaqun alayhi sai ibn abbas yake cewa da aka tambaye shi akan kaba'i sai ce la kaba'ir ai sun kai 70 yace hiya ila 70 aqrabu minha ila 7 yace ai sun kai 70 yace wa sadaqa wallahi ibn abbas yace hakika ibn abbas yayi gaskiya hakika suna da yawa yace wa ammal hadith fama fi hasal kaba'ir yace wannan hadisin ba yana nuna cewa ba su kadai ne manyan zunubai a zakurowa ne manzo sallallahu alaihi wasallam yayi daga cikin su yace ku nisanci wannan amma ba yana nuna ba su kadai ne yace idan aka je bincike cikin alqur'ani da sunna to za a same su sun yi 70 din ma shine ke cewa wallahi yattajihu wa yaqumu alayhi ad-dalil anna man irtakaba shay'an min hadhihi yake cewa wallahi yattajihu wa yaqumu alayhi ad-dalil yace wanda dalili yake tabbata akan shi anna man irtakaba shay'an min hadhihi al-azaim cewa dukkan wanda ya aikata wani abu daga cikin manya-manyan zunubai mimma fi haddun fi dunya wanda kaji an ce akwai haddi akan shi a nan duniya ina fata an gane duk zunubin da aka ce ma aikata shi an yanke wani haddi za a maka misali was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma barawo namiji da barawo da barauniya mace ku yanke hannunsu kaga wannan an yi haddi musulunci ya ce ai haddi wanda yake nuna maka cewa babban zunubi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jalda wani yana nuna maka me tunda Allah ya ce a musu kulala 100 wanda suka aikata zina nuna maka cewa babban zunubi haka wanda suka yi kazafi ko walladhina yamuna al-mufsalati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ko haka Allah yake cewa kuma wan nafsu wa katabna 'alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص kaga wannan aya Allah yana cewa idan mutun ya kashe mutun shi ma a kashe shi kaga haddi idan mutun ya hudda ma wani kunne shi ma a hudda mashi kunne idan ka hudda ma wani ido kai ma a hudda maka ido idan ka hudda ma wani harshe kai ma a hudda maka ai hakori kai ma a hudda maka hakori daidai wa daida da abin da ka aikata to wani kina maka kenan taba jikin mutun tunda Allah ka haddi akai yana daga cikin kenan manyan zunubai kashe mutum yana daga cikin manyan zunubai shine suke ni da haddi malam sai ke cewa waja a fihi wa'idun fil akhir kuma hallau idan kaji an ka wani abu aka ce akwai alkawari na azaba ga wanda ya aikata shi a ranar lahira min azabin daga azaba aw ghadabin ko hushi na Allah aw tahdidin ko tsoratarwa aw la'ana fa'ilu ko kuma Allah an ci wanda ya aikata shi ala lisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu kabira duk abin da kaji annabi ya ce la'ana Allahu man fa'ala kaza to ka sani cewa babban zunubi duk abin da aka ce akwai la'ana ko Allah zai hushe ka babban zunubi ne an aka yi tashi yace wala budda min taslimi anna ba'd al-kaba'ir akbar min ba'd yace amma sai dai dole musallama cewa lalle wasu zunubai sun yi wasu girma haka ne wani zunubin ya yi wani zunubin girma bai yi wa ka ce misali an ce daga cikin manya-manyan zunubai akwai cin rashawa misali akulu rashawa kaga cin rashawa ba za ka gama shi ba da cin riba Allah bai ce akan cin riba fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi wanda ya ci riba ya shirya yaki da shi da Allah wa zai iya yaki da Allah to kaga haramun ce kabira ce amma cin rashawa ita batta da irin wannan tsananin hukuncin kenan kaga wannan haramun ne wannan haramun ne wannan kabira ce amma wacce ta yi girma wanda aka ce ka wuto ka yaki da Allah ina fata an gane baka gama cin rashawa ba da cin dukiyar marayu baka gama sata ba da cin dukiya ta marayu ko kaga wanda ya sata ya yi dama akan wanda ya je ci dukiya ta marayu na alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim wa sayasluna sa'ira. Kasho abin da Allah yake wanda yake cin dukiyar marayu da zalunci to wuta balbalce yake ci a cikin cikin shi kuma hallo a ranar kiyama dan wuta ne a sa'ira za a sashi wanda ya sata wa yanke mai hannu kawai zai shi bai da irin wannan wa'idin irin wannan to kaga kenan wasu zinuban sun yi wasu girma yace ala tara annahu ada shirku billah min al-kaba'ir ma anna murtakibihi mukhlidun fi an-nar wa la yughfar lahu abadan yace ba gani ba daga cikin manyan zinubai an ka shirka alhali ita shirka sunan zinuban wannan gabaki daya idan ka mutu kana aikata su dan ka hudda shirka da sihiri mu ji da kyau shirka da sihiri idan ka hudda su sauran zinuban idan ka mutu kana aikata su Allah ya ga dama ya yi maka ko kuma in aka saka gidan wuta kai kwana biyu akai ka gidan aljanna amma shirka da sihiri idan ka shiga gidan wuta ka shiga kenan har abada innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Allah ya ce ya haramta gidan aljanna ga wanda ya shirka. To kaga an kawo shirka cikin kaba'ir amma ai ba ɗaya ba take ga wanda ya bar sallah ba ɗaya ba take ga wanda ya sha giya ba ɗaya ba take ga wanda ya sata duka cikin kaba'ir suke. Kenan kaga akwai bambanci na girman wani akan wani wani yahi wani a tsakaninsu. Za mu shiga cikin littafin gadan-gadan. Malam ya ce al-kabiratul ula babban zunubi na farko. Na malaki cewa ashirku billah shirka ga Allah babban zunubi shirka ga Allah. Abdullahi dan Mas'udi Allah kara mishi yarda yazo yake ce ma manzala sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbu a'zam ko tambaye da yake nan ayyu dhanbu a'zam ya rasulullah wani zunubi yake girma manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce mai komai ba sai ba shi zunubi guda ɗayan da ya tambaya kawai ce mai an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya alhali shi ya halice ka shine babban zunubin da babu kamar shi. To wannan ita ce fasara ta ashirk sanya ma Allah kishi. Kaga manzala sallallahu alaihi wasallam da ya kara mai wa huwa khalaqaka wai so ne yake tuna mashi cewa Allah wanda zakka ma wannan shi ya halice ka kai kin kayan shi ne naji ne shi ya ma rai shi ya ma ganga jiki shi yama ido yama baki yama kake shakallun washi ya baka lahiya ya baka hannu yama kawa ya komi shi yama. Amma duk da wannan domin maimakon ka gode mishi sai aka same ka kai ne kake gama shi da wani. Shine malamai suka tashi ta'arifin shirka suke cewa ta'arifinta yana iya kasancewa ka sanya ma Allah kishiya fi rububiyyati. Me yake cewa rububiyya shine abin da ya kasance Allah kada yake banta da halittar shi. Dukkan halittu baki ɗaya sama ƙasa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah ko kuma yace fa sayaqulunna Allah. Idan aka tambaye su waye halitta sama da ƙasa yace Allah ne halitta. Wa yake bada arziki Allah yake bada. Wa yake kashewa Allah yake kashewa. Wa yake rayawa Allah yake rayawa. Wa yake bada lahiya Allah yake bada. Ka baki da an tambaye su su ma sun san wannan kafaran da. To ka zo kama Allah shirka a cikin rububiyyar shi ka ringa tsammanin wani yayi tarayya da Allah wajen halittar wannan. To ka kama Allah kishi. Sai kuma ashirku fil uluhiyya shirka ga Allah a wajen uluhiyya. Me uluhiyya? Shine bauta ga Allah. Kama Allah shirka wajen bauta mishi. Ka ringa bautawa wani ba Allah ba. To ita wannan bautai ta haka su taro da yawa ce. Daga cikin bauta ma Allah akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, daga cikin bauta ma Allah akwai akwai addu'a, akwai tsoro, akwai neman taimako, akwai neman ceto, duk yana daga cikin ibada. Mu dauki misali guda, mu dauki addu'a. Allah kada yake roƙa, ba roƙon kowa in ba Allah. Wannan kuma ga dukkan mai hankali ya san abin da yake yi, yake leƙe-leƙe na karatu, ko yake zama yake sauraron karatu, ko ake koya mashi karatu, daga ya ajiye hankalin shi zai fahimci haka ba sai an ja zan dukan karatu ba. Abu ne a kusa da addu'o'in da muke yi, waye koya mana su? Ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba? Mazala sallallahu alaihi wasallam gabaki da addu'o'in shi da hukahorkon su, abinda kake ware shi kaje an ce Allahumma, ko kaje an ce Rabbana, haka ne? In aka ce Allahumma ana nin ya Allah, idan aka ce Rabbana ana nin ya Rabb, to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi roƙo shine yake cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta, kai kadai ya Allah, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka fil al-khairat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin. Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi badani, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Duka wannan addu'o'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take Allahumma, Allahumma, Allahumma. Haka in yazo Rabbana kaje an ce Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana wa la tahmil alaina isran, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Duk muka tashi ta a manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya koyar da mu ce Rabbana, ko mu ce Allahumma. Sallallahu alaihi wasallam yake nuna maka kullun ga yanda ake ibada. Kai ma idan zaka yi taka, kai ma ka ce Allahumma, kai ma idan za ka yi ta, kai ma ka ce Rabbana. To yanzu hayya kai wayin da mutum biyu suke gardama, mutum biyu suke gardama akan waiwa ake roƙa idan an shiga tashin hankali. Wai mutum biyu suke gardama akan Allah ake roƙa, kowa ake roƙa? Kafiran dawa, wa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Suna shiga cikin kwalakwalo, ba wanda suke ambata sai Allah. Ikrima bin Abi Jahal, kun san Ikrima? Ikrima bin Abi Jahal dan Abu Jahal su ne gidan da ya shahara wajen azabtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ikrima a gaba gaba yake, so yake sai ya dauki fansa ta baban shi. Baban shi da aka kashe a yakin Uhud yayi alƙawari, ya dauki fansa akan wannan kisan da aka baban shi, sai ya rama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya amshe garin Makka. Ikrima yana garin Makka, ya gani ba ya iya ba, ya tozarta, ya huta da gudu, ya bar gari, ya je ya hau kwalo-kwalo, ya shiga bato, ya ce a tsallakar da shi, a hudda shi daga Hijaz iya cikin bato, igiyar ruwa ta kada. Bato na nema fadi, ya bude baki na kira ya Lata, ya Uzza, mai batun da ce mai kai ni mana bakinka idan mun shiga wannan matsayin Allah kadai muke kira. Yace wani Allah, yace Allah sa annabi Muhammad, yace wanda na gudo a can, zai ce eh. Yace in dai an shiga musiba shi ake kira, yo aiko komawa zan yi inje in musulunta. In dai ba ake kira Lata ba ko, in dai an shiga musiba ba ake kira Lata da Uzza ba, Allah ake kira da sa annabi Muhammad. Yace to ai shi ne Allah gaskiya. Yace muna koma, muna sabka. Yace koma zan je musallata, kan ya dawo matashi kuma Allah ya sa mata a rai, ta isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullah, nazo neman a amintar da mijina Ikrima idan ya dawo, dan Allah in ya dawo ka taba shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an abashi aminci. Ikrima kuma haka ya dawo, manzo Allah yana garin Makka, manzo Allah ya ce masa abai ga Ikrima, ko haki mamaki. Ikrima ya tako kawace takin takin, ya shigo ya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Na shi da wannan bauta da gaskiya sai Allah. Kafiran da ne wa musulunta suke, saboda sun gano cewa idan an shiga musiba ba wanda ake roƙa sai Allah. to kama Allah shirka a wajen addu'a ka bar musulunci. Kuma suratul baqara Allah yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf mulungal sahwa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfusi wath-thamarat abubuwa guda biyar Allah yake za mu jarabce ku min al-khawf da tsoro rishin tsoro wal-ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwal da rishin kudi wal-anfusi da rishin da kisa ga misali da rishin me yake suna karancin kamar me yake suna kisa misali rasa rai rashin min wal anfusi wal thamarat da rashin ruwan sama yace idan muka jarabce ku da wannan abubuwan guda biyar ba abin da ake bukata a gare ku sai hakuri sai Allah ya ce to wanda suka yi hakurin su kuma ga yanda suke kuma ana muku albashir wa bashiris sabirin su wane ne wannan alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sune wanda duk musibar ta same su me suke cewa komawa suke zuwa ga Allah mu daga Allah muke kuma gare shi zamu koma kenan kaga idan an shiga tashin hankali an shiga damuwa ko an shiga bukata wurin wa ake komawa wajen Allah wannan shine karatun alqur'ani kuma wannan shine karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai al'umma jahilci ya kai jahilci bata ya kai bata inda har mutum ya sare ta gardama akan wannan bai kamata ba abun gardama bane wannan abu ne a hili tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma in ya shiga damuwa ga wanda yake roka kamar mun ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da aka sauko mai kula zai guda uku marashin lafiya wace ranar da Allah zai bashi lafiya ba mala'ikai biyu ba aka turo mishi suke hira tsakanin su da yake tambaye daya wai me ya samu wannan mutumin sai yake cewa ai innahu matbubun ai sihiri aka mishi sai ɗaya yake cewa yo in aka maka sihiri ai ga abin da ake karantawa inda ya karanta da ya warke sai ce to me ake karantawa sai ce kul a'uzu bi rabbin nas ina neman tsari gawa bi rabbi ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abun bautawa mutane komawa zuwa ga wa ake neman tsari zuwa ga wa ake zuwa ga Allah hurunci ake nema manzo sallallahu yana tashi daga barci yana karanta ayar warki tas ba abun gardama bane ba manzo sallallahu abun da ya kake wata rana wani daga cikin sahabbai yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam masha Allah wa shaita yace wai hak wai hak ataj'al lillahi niddan yace Allah ya so kai ma ka so annabi ne yake gaya ma yace kai ne ya same ka ni zan rungama da Allah Allah kadai ya so masha Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk abin da ka so sai abin da Allah ya so wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah duk abin da zaka yi sai in Allah ya so ne abin zai afku dan haka mu rike wannan ka'ida ce babba idan ka tashi roko ba a rokon kowa sai Allah kuma Allah yana so ya samu zuciyarka shi kaga inda babban al'amarin yake shi Allah bai kallon fuskarka bai kallon kayanka ba abin da yake kallo a cikinka illa zuciyarka ita kawai ke kalla kai Allah zaka ma adu in ka idan ka samu lada ka abin nan kai wannan babu laifi amma ina ruwan Allah da ka sa gizana wannan yasa yaji ina ruwan Allah da wannan kai ka san gizana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kan ma sa kayan yaje ruɗe ka ka saki hanya sai aka hana wasu nau'i na kaya aka ce a fasa su irin su alhariri aka ce a fasa su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kama kyautar su hadisi yana cikin adabul mufrad aka mai kyautar su da aka mai su sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yalbas haza man laysa lahu khalaqun fil akhirah ko kuma ka yace ba wanda yake sa irin wannan kaya sai wanda bai da rabo a lahira haka annabi ya ce Umar yana zaune Sa'ud bin Abi Talib suna zaune yau da ba a yi ba watanni an sha kwana sai aka kama manzo sallallahu alaihi wasallam kyautar irin wa'annan daga wata ƙasa da aka kame sai ya raba sai aika ma Umar bin Khattab ana aika ma Umar bin Khattab ya ce to ba wanda yake sa wannan kayan sai wanda bai da rabo a lahira kuma aiko mini hizaburo da gudu yace rasulullah ya ne wannan al'amari rannan aka ce ba wanda yake sa wannan kayan sai wanda bai da rabo kuma yanzu a bani kenan bani rabo zai rasulullah yace a Umar ba haka bane na baka ne dan ka saida kai wani abu da kudin saboda suna da tsada ko kuma ka ba wani kyauta shi kuma Ali bin Abi Talib da aka yi mishi da yake na da abin nan mata a gidan shi iya da sauransu da yan uwa sai ya cicira cicira ce kowace ta je ta yi a jiko da shi shi kuma Umar bin Khattab da ya amshi nashi sai kulli akwai dan uwan shi a garin Makka shi ba musulmi bane ba yace tunda dai a lahira Bakar komi da wani abu ka je karata sai ya tura mishi wanda ba musulmi bane sai ya tura mishi to kaga musulunci karantar washe bai maso ka ringa ciga ta ilmu da zanta sa kai alfahari ka ringa jiji da kai wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al ardh wa lan tablugha al jibala tula kai ka dan ka rusa ka sadar ta yadda kake kuma kai ka dan kai dusi tsaho kai ta yi a hankali waqsid fi mashyika waqtud min sautik inna ankara al aswat la sautul hamir haka Allah ya ce to Allah bai kallon jikinka bai kallon kayanka walakinahu yanzuru ila qulubikum Allah na kallon zukatanku autar waya ce wa amalikum da kuma ayyukanku to wannan zuciyar da Allah ke kallo a lokacin da zaka yi addu'a Allah yana kallon wai me kake tsammani a addu'arka kana tsammani ko kuma kana da garantin Allah ya amsa ne Allah yana kallo idan lokacin da ka daga hannu da garanti a zuciyarka cewa wannan addu'a da nake yi kawai an kare wannan abin da na roka magana ta kare da wannan garantin ka tashi ka tahiyarka to wannan garantin daga gare ka yana daga cikin abin da zai taimake ka addu'a ka ta tahi babu hijabi ba abin da yake tsena a duk lokacin da ka ce bari in gwada Allah in gani an bani ko ba a bani ba ko kallon ka baye ko kallon ka baye Allah ba a gwada shi shi garanti yake so yake ne yake so shi yasa wata ruwa yake cewa ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa da yake zato na inda kake tsammanin Allah ne yake in kana tsammanin biya baka to biya baka ba haka za zama in kuma kana da garantin cewa zai baka to zai baka ka dauki garanti kawai cewa Allah ya amsa idan Allah ya amsa addu'a kuma shi yahi ka sanin waye kai mi za ka yi gobe mi za ka yi jibi mi za ka yi baɗi mi za ka yi har zuwa mutuwarka mi zai same ka mi za ka samu mi zai zo al'amari a sabbi a tare da kai duka Allah ya sani to wani lokaci za ka yi addu'a sai Allah ya ɗauki wannan addu'a taka ya tare ma wani bala'in da yake tankara ka tankadan ya zo zai cinye ka kai ba kai ka sani ba labari aka baka ba kai dai ga wani abu ya zo Allah ka ɗin sani kuma ka yi addu'a sai Allah ya ce to ba a baka wannan abin da ka nema ba wannan musiba an kare maka ita da wannan addu'a kana kwance addu'an nan da kai ta kare ma wani abu shi yasa a duk lokacin da kai addu'a wallahi ka ajiye hankalinka saboda tun tashin farko kana daga hannu ka ce rabbana Allah ruta ma ladan ibada da ka daga hannu ma ka ce rabbana Allah ruta ma ladan ibada duk wanda Allah ya nuface shi da yin istighfar ko yin addu'a to Allah yana so ya biya ya bukatar shi to duk lokacin da ka daga hannu Allah ya taimake ka haka tuna Allah ka daga hannu to ka sani cewa kana cikin ibada deja da kai addu'a kuma Allah na iya baka wannan abin da ka roka yanzu yanzu Allah na iya jinkirta maka in wata musiba ta same kai kare maka da wannan kana neman miliyan shi kuma shi ba za ka rasa kawa yanzu ka sai da kawka a miliyan saboda Allah ka sai da idanka a miliyan ko hancinka ba ka sai da ba ko to kai miliyan kake nema sai Allah ya ce to wannan abin da zai same ka na cire ka wannan miliyan inda kake nema an toshe maka da shi dan Allah aka fasara maka wannan abin ba sai kai ta godiya ga Allah ba kana sujada to abubuwa da ba mu sani ba me yake faruwa haka Allah yake tahiyya da mu yake kare mu yake ba mu abin da yake daidai wanda za mu iya dauka kullum shi yasa mu ci gaba da gode mishi ba mu san ba abin da muke tsallake a kullum a sakamakon addu'o'in da muke yi kana iya yin addu'a kuma sai an je kiyama ka gani wani dusi ya tunkaro ka da lada kace wannan daga ina ce addu'a kace da kake tayi kullun kana ce abu kaza kana ga abu mai zo ba kullun kace kaza abu kaza bai zo ba ba wani abu ne ba an anje maka ne an amsa amma ina na aji sai a baka ladan shi an gane Allah shi kadai san lokacin da yake dace ya baka abin da ya kamata dan haka idan kai addu'a ka aje hankalinka Allah bai san kishiya addu'a iya daga cikin abin da ya jarabci al'umma sai a dauki wani a bashi kunfa ya kun a hannun shi kada kai tsammani ma irin wannan bokayen da ake ba mu a film yanzu masu shigan mahaukatan wannan da wani gashin tantabaru a jikinsu da wata tabarma a jikinsu da wani shaushawa a jikinsu da wani fantar wane ne kai tsammani wa a yanzu bokayen yanzu a haka suke a wannan bokayen da ko bokayen ƙauye ne yanzu bokayen yanzu na mara bai mito ga gare su da manyan shaddodi da manyan abubuwa da gardakwar da komai haka suke yawo kuma katon bokayen daga ka shigo salon din shi ma ka san wannan haƙarin shi ka goma portabilin shi ma ta taka shi yana rike da ta miliyan biyu kai kana rike da jika sattan ko arbi ga tararruka a jiga abubuwa da ka zo dama da kyar dama zan ganshi da protocol da wane ne ana ta waya ana ta kwana zai fito zato na ma wani kallo a haka ya kai ka ba shi labari ya zo ko kasa ya bubbuga maka ya caje ka tas kuma ya ce maka je ka an kare ka kana fitowa sai ka ji wai wanda ya je irin wannan sai ringa ji an kare kawai shi kenan ni na kashe magana ta kare kai na kare da shi wannan ku bari kawai ku bani lokaci kwana biyu kawai me yake ni tunda ya gaya ma wannan magana ta kare yanzu kuma wanda shi ma ya yarda da wannan kin wanda wani abu ya same shi ma sai tashi sai je wajen shi ce wannan abu ya same ni nan sai yi na zo ka taimake ni ka warware ni shi ma ya caje shi ce mai shi kan kare kenan yanzu ka gani al'umman mun me da wannan mutumin shi yake dora cuta kuma shi yake sarke ta yana da kunfa ya kun a hannun shi kawai sai ya ce wane warke wane kamu da cuta shikenan wani Allah gashi a zama kenan kaga an dauki al'umma daga saman hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora ta an dora ta saman hanyar bokaye malalata wanda za su hudda ka da imanin ka kwata-kwata saboda wannan bokayen zaman ka da za ka yi a gaban shi kana zama bakar sallah ta kwana 40 sallah ta kwana 40 babu ita da ka zamna kuma kana yarda da abin da ya zana maka ka tashi ka ce a na kare da shi kana kwadin wannan shikenan ka kafirce ma abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka hadisi ya tabbata a cikin shi laqad kafara bima unzila ala muhammad to katana wallahi katana da cewa zuwa wajen wa'annan mutane masu sifa wani lokaci sifan malamai ce suke dauka su dauko horin kyalle da kasa ta tururuwa ko ta mafantai ana daddahawa ana gaya maka labarin da ya wuce ko labarin da zai zo wallahi akwai wani ban Allah da ake ba da labarin shi a nan garin shi ya tashi da sahi akwai wani zai kira ya ce duba mini kasan nan ya ake ciki ya diba mishi in yake wajen aiki yana wani abu ya taso wata magana ta fito sai ya ce wani a diba min kasan nan akwai wasu mangano da nake ji me yake faruwa diba mishi in ya fito daga aiki bai koma gidan shi sai ya kai bayan lisha in ya je wurin wannan a diba mai ya je wurin wannan a diba mai ya je wurin wannan a diba mai akwai wani kuma a gida yana jiran shi in ya zo shi ma su diba miye wayan shi wai shi wai bai tahiya a makafci shi so ke ringa tahiya idan shi a buɗe duk abin da zai tunkare shi nan gaba ya sani na ga Allah abin da ba so in yi da aka ji yo ba ba so bane ba ya kasance an rasa wani abu to yi da aka rasa abin da ba so a rasa matsayi da wani samun kuɗi ya yi da aka rasa su yi da wani abu ya zo wanda ba a gansu ba a kasai ƙasa ba ta nuna musu Allah ne to mutane ba san Allah ba ne wasa suke da Allah wallahi mutane ba san Allah ba kuma an raba su ne da ubangijinsu Allah shi kadai ne yake badawa wannan aya da muke karantawa innahu ala kulli shay'in qadir menene yake ni Allah dukkan abin da yake faruwa Allah shi yake kaddara shi innahu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ne idan ya so abu zai ci kasance kuma ya kasance wannan duka iko ne na Allah dan haka a bar mai kayan shi a bar mai kayan shi kan murudu da wa'annan wallahi za su kai mu safarun su raba mu da Allah subhanahu wataala to wannan shine babi na shirka wanda zamu shiga dangadan wanda kuma zamu ji bayanai kala-kala da shirka kala-kala wadda take nan a noki a cikin al'umma insha Allah zamu zakulo ta ɗaya bayan ɗaya mu ganta a hili domin mu nisance ta girman shirka ya kai matsayin da Allah subhanahu wataala zan karanta wannan hadisin na ƙarshe wata ruwaya hadisi yana cikin adabul furad hadisi Bukhari ya fitar da shi yake cewa Allah subhanahu wataala yana da rahama guda ɗari kusan mai rahama tausayi da jin kai guda ɗari ɗaya daga ciki ne aka sauko duniya shine kake ganin tsakanin dan uwa da dan uwa suna jin tausayin juna shine tsakanin uwa da ɗa suna jin uwa tana jin tausayin ɗanta shine tsakanin dabbobi kaga dabba tana jin tausayin ɗanta shine tausayin wannan ɗaya tak da Allah ya sauko tsakanin bayi shine yake ta yawo har yanzu har zuwa kiyama guda gomiya tara tara suna ina suna wajen shi sai gobe kiyama za a bayyana su kuma za a aiki da su akan al'umma wanda suka je a musu hisabi gomiya tara tara ma duk wanda ya je bai ma Allah shirka wannan rahama ta kan yi ta same shi to wallahi kaga duk yawan rahaman nan daga ka je kana shirka wallahi sai dai ka kalla Allah ko kallanka bai kayanka ko bincika su ba a yi laqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar innahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi yasa dole ne al'umman nan in muna so mu cece juna a matsayin mu na innamal mu'minuna ikhwatul muslimin wa muslimini a matsayin mu na masu fatan juna dukkan mu ga mu a gidan aljanna ba ma fatan kowa je gidan wuta fatan mu a ce kowa a gidan aljanna ya samu gidan shi ya samu rabon shi muttaqina fiha alal ara'ik hankali kwanci ana rayuwa a gidan aljanna dole a gaya ma mutane yin kaza shirka ne dan su nisanta in sun mutu su ga gidan aljanna barinsu alhali mun san cewa wannan abin fitina ce wannan abin shirka ce wallahi kwarai za mu faɗa uwan mu cikin tashin hankali da cikin kuma azabar take tankara sa gaba wannan ko ba za mu so haka ba dan haka insha Allah ta'ala za mu fara bayani ɗaya bayan ɗaya har zuwa kabira ta wajen 70 ko ta kai nan kabira 70 insha Allah ta'ala za mu zana ɗaya bayan ɗaya insha Allah a cikin wannan littafi wannan muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya yi mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.